la rasulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu wannan rana ta juma'a yau dai 15 ne ko 13 ga watan shawwal wanda to yau Allah subhanahu wataala ya hada mu wannan rana ta juma'a wadda ita ce 13 ga watan shawwal hijira ta manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma ya dace da 5 ga watan 6 miladiya 2020 wanda kuma yau insha Allah za mu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai tarin daraja littafin shatibiyya wanda jiya mun yi kusan baiti 4 ko mun yi baiti 5 wanda yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a baiti na 6 al-imam shatibi rahimahullahu ta'ala sai ce wa akhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi al-jiddi muqbila wato kun san wannan abiyat nasa al-bahru tawil ne to shi ya sanya dole wani lokaci sai ka kalli yadda baitin zai tsayo tunda kun san fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu to haka yanzu misali anan misalin jadidan muwalihi sai ka ja muwalihi in ka ce muwalihi ka yanke baitin muwalihi aljiddi muqbila yawa kaga da kace muwalihi yayi maka kama da kiran ibnu kathir da inda ya samu fihi zai ce fihi hafsa ya muwafaka da shi a fihi muhana kadai yawa to sai ce wa akhliq bihi shi af'il zaka samu idan daga cikin fi'il ta'ajjub kaman asmi bihim wa absir yawma yatunana asmi bihim yi mamakin jinsu wa absir yi mamakin ganinsu to abin da ya zo ala wazan af'il yanzu fi'il ta'ajjub to nan sai yake cewa wa akhliq bihi can ya ce maka fajahid bihi hiblal ida mutahabbira wato kafar maki ka yaƙi makircin abokan gaba da shi alqur'ani kana mai dana musu tarko to kaga yace ka yaƙi wancan makirci nasu kuma ka dana musu tarko da alqur'ani to kila wani yayi tunanin cewa to qur'ani kaman shi kadai bukata ta iya biya sai yace wa akhliq bihi yi mamakin cancanta sar dacewarsa ma'ana ya cancanta ya dace da abin da ya ga maka sai yace in laysa yakhluqu domin shi alqur'ani ba zai taba tsufa ba jiddatan saboda sabuntakarsa sai dai takaddu sa iya tsufa su yayyage amma shi dai yana nan daram bare da bare wancan da nan gaba kullun shi ne ba lokacin da zaka ji bai dace da wannan lokacin ba sai yake cewa jadidan shi qur'ani madaukaki ne muwalihi wanda suke lizimtarsa alal jiddi abisa kwazo muqbila masu fuskanta ne wato ka duba yadda yakan yi amfani da kalmomi makamantan juna mabambantan ma'ana kaga ni cewa akhliq kaga ma'ana in ka ce fulanun khaliqun bikaza wato wani ya cancanta da kaza ya dace da kaza to kaga wannan cancanta dacewa kuma laysa yakhluqu nan kuma magana tsufa eh saboda haka ba zai taba tsufa ba jiddatan saboda abin nan sabuntakarsa kullun qur'ani sabo ne fil kin ana karanta shi sai ka ji wani lokaci kan baka taba jin sa ba ka karanta ka ji dadi wani ya karanta ka ji dadi haka abin yake to yake cewa jadidan to na kaga jiddatan daban jadidan kuma daban jadida ay sharifan mu'azzama muwaqqaran shi qur'ani madaukaki ne mai daraja ne muwalihi wanda suke bin su sau da kafa masu lizimtar sa alal jiddi muqbila zaka samu mutane ne wanda kullun ba wasa tare da su wato al jidd shine diddul hazan kishe wurgi da wasa wato shi ba wannan bawon Allah Allah ji kansa Al-Qasim ibn Firuh ibn Khalaf ibn Ahmad da muka ambata muwallafin Shadibiyya wato zaka bawon Allah nan duk wasu sifofi da ake so amma da sun Qur'ani Allah ya bashi na farko dai mutun ne mai karancin magana mutun ne mai karancin magana in kaga zai bude baki magana sai wani muhimmin abu sannan mutun ne mai tsananin ibada lirgaya kuma suna cewa mutun ne Allah ya jarrabe shi da laulayi na rashin lafiya amma kuma ba zai taba nuna maka mashi da lafiya ba in ma ka zo ka tambaye shi yayi ka sai ta kalau lafiya kalau al'afiya al'afiya kawai ba wanda zai taba jin wani kokensa ko korafensa ko shakawarsa ana duk wasu sifofi da ake bukata abin nan yanzu akwai littafi sunansa akhlaqu hamlatul qur'an dabi'un muhaddata Allah ya daga karanta sai ka ji to ashe mun babu da su bai kawai sai ka ji kawai sai ne abinda Allah ya so Allah dai ji kanmu da gafara sai yace wa qari'uhul mardiy yuqarra mithaluhu falturji alayhi murihan wa mukila sai yace wa qari'uhu makarancin alqur'ani almardiy wani almardiy in kaga dama ka ce khabar ne na mubtada in kaga dama ka ce sifa ta mubtada ma'ana in kaga dama in ka ce wa qari'uhu almardiy kawai makaranci na gaskiya to shine mai yaddajiyar dabi'a wanda dabi'a sai dajiya ce kawai ne shine kenan wanda duk bai sifanta da wani mutum ba ma makaranci bane kaga mubtada da khabar to in ka fadi wannan sai ya zama qarra misaluhu gaba ɗaya mubtada kalutturiji sai zama khabar to in kaga dama kuma sai ka ce almardiyu sifa sai ta qari'uhu kenan sai zama wa qari'uhul mardiyu wato mahaddacin sa yardacce karbabbe to shine wanda qarra to kaga dama zaka ce wa qarra da ita kadai sai khabar ma'ana qarra kaman ka ce qarra Allahu aynahu ko aqarra Allahu aynahu ma'ana Allah ya faranta idonsa Allah ya faranta zuciyarsa in kaga dama zaka iya cewa khabar ne kenan wa qari'ul murdiyu qarra mithaluhu misalin sa ya riga ta ba to in kaga dama kace qarra khabar ne to sai ka ce mithaluhu mubtada ne kalutturji shi kuma khabar mithaluhu kalutturji zai iya zama wa haka mun gane wannan ko to yake cewa mithaluhu yanda misalin shi wancan alqari'ul mardiyu ya kasance kalutturji kaman uturujja ana cewa al-uturujja ko al-uturunja to amma anan sai suka ce shi malin ya kawo shi kaman yanda yazo a cikin hadisi mun sha karanta hadisin Bukhari wannan manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya zana masu karatun Qur'ani gida hudu yace misalin mu'mini da yake karanta alqur'ani kaluturja kaman uturja rihuha tayyib wa ta'muha hulu ga dadin kanshi ga zaki uturj su larabawa suna da abin sai kira uturj bi ainihi wani abu ne zaka ga cewa yafi lemo girma haka to amma mu dai a Hausan malaman mu na soro sun bi fassarawa daga wasa ga wasa aka fassarawa wasu kuma sai kawai al-uturj duk wani dan bishiya da ya hada sifa biyu zaki da kanshi kaga abarba ta sifanta da wannan kana shigowa dakin nan ya akwai abarba masallacin nan zaka ji kuma in ka tuna zaka ji zaki haka nan ga wasa tana da wannan akwai melon giginya melon duk wannan sun sifantu da wannan. To manzo Alaihi Salam sai ya fassara ko ya kwatanta mahaddaci ko mai kanta Qur'ani mumini, yace kaman abin nan. Sai yace misalin mumini da bai karanta Qur'ani kaman dabino, ga zaki amma ba kanshi, ma'ana saboda yana da imani dai, to imanin shine kaman wannan zakin dabino, amma rashin karanta Qur'ani kuma ya dusashe shi. Saboda haka yanzu ina akwai buhunan dabino masallacin da zaka zo ka fita baka san da su ba, indai ba haska aka yi ka gani ba. To sai yace misalin munafiki da yake karanta Qur'ani kaman dan doya, ga kanshi in ka dana kuma daci. Sai yace to misalin munafiki da bai karanta Qur'ani kaman gunan shanu, sai shine Hamzal. Gunan shanu kun santa kaman kankana take, amma ba ta kai girman kankana ba, da ka dandana daci kau, kai ba ma haka ba. Ita dacin Hamzal ya kai yanzu in kai ta goga ta a hannun ka, ai yanzu ba sai gobe ba, kai ta goga ta, in kai ka kai ta goga a hannu zaka ji daci a cikin bakin ka, a hannun ka ko a nan tafin kafar ka, tafin kafar ka a yanzu ka je ka same ta, kai ka kai ta gogawa, kai ta gogawa sai ka ji bakin ta a cikin abin nan. Eh, Hamzal ai gunan shanu kwarai da gaske, kaga daci ya kai. Eh, misal kare, ma'ana istaqarra misal hadha al-qari fi al-hadith, misalin wannan mardi ya tabbata a cikin hadisi. In kace qarra, ma'ana kace khabar ne na mubtada, ma'ana Allah ya faranta zuciyarsa. To sai ka ce kuma misaluhu kalturji, misalin sa kaman ya zama mubtada, alturji kuma ya zama abin nan, halaihi murihan wa mukila shi kuma ya zama duk abin nan ahwal ne. Mun gane ko? To sai yace wato kalturji kaman uturj, halaihi ma'ana halayensa guda biyu kamar wacce da muka faɗai, murihan wa mukila. In ka ce araha tibu, ma'ana wato turare ya yi tashin kanshi, araha yurihu, ma'ana murihan kenan mai bayar da kanshi. Wa mukila in ka ce akala yukilu mukilun, akala ya bada abinci, yukilu yana bada abinci, mukil mai bada abinci. To kenan kaman wancan misali da muka faɗa, kaga uturuj ga kanshi, ga ta kuma abin da zaka ci. To ma'ana kaman yana nufin mahaddacin Qur'ani da ya zama ɗabi'un sun nagarta, to kawai ya zama na gida ɗi goma, ba wani abin yarwa ta tare da shi. To kaje wai limai yace kamar soye, saboda ka ta ko ina ma'ana ta ko ina mutumin kirki ne. Kenan kaman yana nuna maka wato zama da shi alheri ne ta kowane bangare. Yawwa, in ka zauna tare da shi zaka ga kyakkyawar ɗabi'a, kai koyi da shi ka kaman ƙanshinsa kenan, sannan kuma zai dora ka akan abubuwa na ilimi masu amfani, kaga kaman wani abu da aka ciyar da kai kenan. To sai yace huwal murtada amman idha kana ummatan wa yammamahu dhillur razanati qanqala. Sai yake ce maka huwal murtada amman, wannan amman tamyizi ne, shi wancan da muka yi bayanin sa a cikin baiti da ya gabata, inda yace maka al mardiyu, to sai yace maka huwal murtada shine abun lamun cemawa, abun gamsuwa da shi, amman ta fuskan tunkara. In ka ce ammahu shine kasa da hu, wala tayammamul khabitha min tunfiqun la taqsidul khabitha. To shi wancan da ya cika wancan dabi'u, to huwal murtada amman, shine lamuntacce yardajje ta fuskar nufata kaman yana ce maka wancan da ya cika waɗannan sifofi shi ya kamata ka dumfara shi ya kamata ka nufa ka je ka zauna da shi amma sai ya ce maka idza kana ummatan amma dole sai ya zamo cewa shugaba abun koyi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa idan aka ce mutum umma to ana nufin shine mutumin da halaye na kwarai da suka rarrabu a wajen mutane shi kuma sun taru a wajen sa yanzu aka ce mutane ne ga su wajen biyar wannan na da hakuri amma duk wata sifa ta nagarta babu ita a gurin sai hakuri wannan yana da gaskiya duk wata sifa ta kwarai babu a wajen sai gaskiya wannan yana da kyauta duk wata sifa ta kwarai ban daga abin nan ba za a samu ba sai wannan kyautar to sai zama ga mutum ɗaya shi kuma duk ya tare su gabaki daya ya ga zama umma shi za aka ce kana ummatan ya zama shugaba abun koyi to shi ne yake cewa nan sun kai sun hawo suka ce idza bi ma'ana id suka ce id kana ummatan domin id ya zama ta aliliya kenan to amma wasu suka ce kallama a larabci idza ta zo bi ma'ana id mubatta shar'iyya ba ta aliliya ba ma'ana idza kana ummatan anan abin da yake so ya nuna mana ka iya samun mutum yana da waɗansu halaye nasa na ƙwarai amma kuma ba zai iya zamowa shugaba abun koyi ba saboda shi jagoranci da shugabanci wani abu ne wanda yake na daban ina fata mun gane to kenan banda waɗancan sifofin kuma ya zamo wani abun koyi ne kuma na musamman ta fuskar jagoranci to wannan shi ne aka yadda ka dumfare shi ka je ka zauna da shi domin kai ma ka ɗasa sai ya ce wayan mamahu zillur razanati wato wannan tashbihi ne balig an kai matuƙa kaga da ya ce wato yan mamu shi ne ya ƙasiduhu kaman ka ce amma ya ummu ammahu yammahu duk dai ma'ana ɗaya ce kenan ya ƙasiduhu a zillu mun san inuwa kenan arrazana shi ne kaman ka ce al'aƙalun rajihu ko ka ce asabat to shi wanda ya cika wannan sharuɗa na nagarta zillur razana inuwa ta natsuwa da nagarta yammamahu ita ce take neman sa za ta je gare shi ba shi zai nemo ta ba shi kuma halata kaunihi kankalan halin kasancewarsa zaunannen yashi ma'ana gani nan bari nan maimakon a ce ya tafi nemo natsuwa to ita ce take begensa tana nemo ina yake ta je dan ta eh shi na wuri dai a zaune yawa ita ce za ta je ta nemo shi wannan bawan Allah ai wato yi kuka duba abin da yake so ya nuna mana yanzu kafin ya shiga bayani duk da ya dan ambaci wani abu na Qur'ani kuma nan gaba zai shiga bayanin matsayin Qur'ani yana so ya ga ma kai da kake so kai sha dubiya ga fa abin da ya kamata ka sifantu da shi tunda ita littafin nan fa ya ce walakinna tabghi minan nasi kufaha ita fa a cikin mutane tsararrakinta take neman ko ba kowane gama gari ba yau ba kowane matan da ita ba tabghi minan nasi kufaha shi yasa zaka ga cewa in ba sa akai ba Allah sa duk kada ta kore mu wani lokaci za ka an fara ta da dan auki ta amma wani zai kama wani zaurance ake ta yi da Allah a dai daure ni abin da kullum nake faɗa in ka ce za ka kalli wahala ilimi ba za ka yi shi ba wani ilimi mai sauki saukin ilimi kawai ka yi haƙuri ka daure tun ba ka gane haka gane Allah zai buɗa ma wato abinda ake so kullum ya zama akwai kyakkyawan manufa nufin so nake na koya kuma ya zama akwai juriya da naciya duk wanda bai da wani wala ba zai karatu ba kazan baka da juriya baka da naci baka da hakuri yaushe ne zaka iya koyi abubuwa mun taba ambata a hudu ba wanda daga cikin magabata ya je neman ilimin yayyayi yayi kawai bai gane ta kawai ya hakura kare dawo ya zaman gida Allah ya taimake shi da yazo sai ya zauna karkashin wani dutse yana hutawa to dutsen nan dogon dutse ne ka san galibi irin wannan dogon duwatsu akwai ruwa to sai ya zama ruwa yana digowa a wani han dutse ruwan nan in yi digo dis sai an dade sai sake digowa dis amma sai ga har yayi rami a wurin saboda yau da kullun ya tsayaye shiru yace to yanzu ruwa duk da raunin sa dutse duk da karfin sa amma saboda yau da kullun har yayi rami anan wannan ya nuna idan nayi hakurin daure ni ma zan iya huda ilimin shikenan sai koma kuma Allah ya taimake shi zama wani abu a karatu to amma mu matsalan mu ci da zuci wallahi matsalan karatun manya kenan shi wani dama kawai yana ga to ni ne ya dan makar amma tun naji Allah karatu waje kaza zan ji ni ma Allah da fina zan malami to da yazo an yi darasi daya ya ji shiru akai na biyu shiru sai uku to sai uzuri sai uzuri sai uzuri tun yana ba da uzuri har sai kasa ba da masa hadisi sai arsa to gaskiya lamari ba a karatu da haka Allah ya sa mu dace to wannan kankal yana daukan ma'ana uku ko dai suka ce al kankalu shine al kafibul mustame ya shi da ya taruri guda ma'ana shi saboda ya hadu ta fuskar dabi'u kyawawa zaune yake dole sai dai a zo masa koko al kankalu shine al mikyal wasi babban ma'auni babban kwanan awo ma'ana kenan shi ya dace da babban awo na ilimi ma'ana kamar kace ya sa an bashi da babban masaki shi babban masaki aka cika masa kuma alkankalu suka ce ismu tajin lil kisra kisra shugaban Paris yana da wani kambi wanda kira alkankal wato duk yankin babu irinsa wani kambi ne na zinari to anan ana nufin cewa shi wannan mahadisi da ya cika waɗancan sharuɗa to kaman wannan kambin ne ya hau a kansa wanda ba kowa za a ga wannan kambin a kansa ba ma'ana yadda wannan kambin yake da wahalar samu sai wajen salakuna irin su kisra to haka shi ma samun halai za ta yi wahala sai gun irinsa ina fata mun gane na razana shine rajahatul aqal was sabat wal waqar duk shine ar-razana ta sai na'am sai ce huwa al-khurr in kana al-hariy hawariyan lahu bi taharrihi ila an tanabbala sai ce huwa al-khurr to duk wanda ya cika wa'ancan sifofi shine da wanda san zuciya bai bautar da shi ba tunda mafi abin da zuciya take so ba mai kyau bane duk wanda kaga Allah ya taimake shi ya zama mutumin kirki to ya rinjaye zuciyarsa domin ita zuciya tana bautar da mutum ya zama bawanta ta yaya ya zama sai abin da take so yake ba abin da shari'a take so ba to daga lokacin da Allah ya taimake mutum ya murtsike zuciyarsa to ya samu cikakken yanci kuma yancin da babu kamar sa ana kawo kissan Shehu Dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala in sa ta kissa ana cewa akwai mai nama da yake wuce kusa da shi mai balangu ko mai wani abu to kullun yana karatu in yaga nama ya wuce sai ran sai dan biya kullun sai jiran sai ya biya to wata ran sai ya ce a kira mai nama aka kira ya ce yanka na kaza yanka aka zuba aka aje shi ce to a cigaba da karatu sai aka yi ta karatu aka yi ta karatu to an gama ta shi zai shiga gida aka ce mallam an manta da nama yace a'a ai da ba yace zuciya ce take damuna kullun to shi yasa na sa aka yanka na ce ta fito in ta isa ta ci fa ne mutum kaga ba ta isa ta fito ba to kaga wannan shine abubuwa da yake nuna ma'ana wannan kissa na kawo domin nuna mallakar zuciya yawa to lokacin Allah ta maike ka kamar lake ta to yanzu ka samu cikakken yanci to shine sai ya ce huwal khurru to wanda azurta da wa'antan dabi'un shine da na hakika wanda san zuciya bai bautar da shi ba sai yace in kana al-hariyu hawariyan kaga al-hurru shine da shi kuma al-hariyu tantantacce sai yace in kana al-hariyu ma'ana in kana al-hariyu biha in kana al-hariyu biha hawariyan in matantancin waccan sifa ya kasance hawariyan lahu ya zamo sahibin al-qur'ani shi ku al-hawari shine as-sahib ilkan al-hawariyin sune ashabu isa to kaga in ka duba al-hurru daban al-hariyu daban hawari kuma daban kenan in kana al-hariyu hawariyan lahu bi taharrihi shi ma taharri daban wato saboda kaffa kaffar sa eh ai sun ce ayatun fil lugha wa ayatun fil arabiyya karshe ne wato mallam Allah ya sa albarka alai mallam mutumin da bai kulle shekara 52 cip-cip ba yaushe akai karatu yaushe kuma ilimin ake ta bada ilimin akai rubuce-rubuce kai wannan ni'ima Allah ya bada ita da yawa haba mallam ba handset ba calculator ba computer ba duk wato shawagin Allah ya sa ba Allah ma Allah ce maka Allahu akbar saboda haka in kana al-hariyu kenan in kana al-hariyu bi tilka sifat idan matantancin wancan sifofi ya kasance hawariyan lahu ya zamo cewa malzimtin al-qur'ani ne me yasa zai zama malzimci shi yace bi taharrihi kuma saboda kaffa kaffa sa takatsantsan din sa da mido sai samu taharri taharri din nan a cikin abubuwa na komai da rayuwa yanzu kan Imam An-Nawawi rahimahullahu an ce Imam An-Nawawi duk wani ƴaƴan bishiyoyi da ya fito a wajen Sham baya ci a kyauta kun ba zai saya shi ba yace saboda an ba shi labari a yankin Sham akwai wasu garake na dabine da inabi na hubsi da wasu ke diba suna sayarwa kun ba a sayar da hubsi to shi yasa duk dan itan wannan yankin Imam An-Nawawi baya cin sa yawa bai sani ba ko dai daga cikin wannan kaga wannan tahari ya isa ba sato waye ba kaga eh ai shi da taharrin yanzu in yasa ya ci mai laifin sa to amma ai wannan daga cikin abin da ke cewa hasanul abrasa ibn muqarrabin shine abin da aka sha fada kaga ni to saboda haka zaka samu akwai taharri akwai tsantseni akwai kaffa kaffa yace ila an tanabbala ma'ana ila waqti mautihi yana nan a bisa wannan kaffa kaffa da tsantseni takatsan har lokacin da mutum za ta dauke shi eh ta sai yace wa inna kitaballahi awsaqu shafi'in a bar shi haka a'a in mun tsaya ma babu laifi dalilin yanzu maganan qur'ani za mu shiga yanzu kun ga mun yi bayani akan shi qara'ul qur'an mun gama to yanzu kuma za mu shiga akan bayanin shi qur'ani babu laifi dan mun tsara din insha Allah to Allah ya sa mu dace abinda muka yi da Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah shi yafi mana kuskuren ya gane da mu daidai din